بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الحادي عشر حديث نقوم شاد ايا عن أبي محمد عن سامود بابا محمد الحسن بن علي شيني حسن دان علي بن أبي طالب دان أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم جيكا النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته أبنك أو نرشي رضي الله عنهما يرد الله تتبت أغريزك قال يجي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر دا چه دا قبر من زن الله صلى الله عليه وسلم دا ما يريبك كبر أبن دي يكي ساكا كو كنتو إلا ما لا يريبك زوا غا أبن دا بي يساكا كو كنتو رواه ترمزي ترمزي رويتوشي والنسائي دا إمام النسائي وقال ترمزي ترمزي يكي حديث حسن صحيح hadisi ne mai kyau ingantacce hasanun sahih za ku gan shi a cikin mustalahul hadis menene hadisi hasan menene hadisi sahih wanda ya kammala shurutan siha shi guda biyar shine sahihi wanda ya kammala su banda da'af hafifud dab shine hasan wannan shine kashin baki na wannan hadisi na 11 sharhin shi an abi muhammad an samu daga baban muhammad alhasan bin ali alhasan dan ali بن أبي طالب دان أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم جيكا النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته دك أمسى شنشي شيني ري أبنك أو نشي وساعه وسأنا توات أمسى شنشي وساعه أبنك أو نرشي النبي أنا سنسو جيكو كنشي إيا سنسو جيكو كنشي رضي الله عنهما يرجع الله تتبت أغريش أغريش قال يتي حفظت من رسول الله sallallahu alaihi wasallam na harda ce daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ka harda ce ya kai alhasan bin ali sai yace annabi na harda ce daga gurin shi da amma yaribuka ila ma la yaribuka shine hadisin shine matanin hadisin da amma yaribuka ila ma la yaribuka kabar abin da yake sa ka kokonto zuwa ga abinda bai yasa ka kokonto sharhin shi huwa hala gare ku bar ganin shi haka fahimtar shi yanzu misali mutum ne yazo ya huto daga gida iya da alwala sai yazo masallaci aka yi sallah azhar iya zamanin yana ta karatun shi sai lokacin sallar asar yayi sai yake ga kawai ya tashi yayi sallah sai ya kokonto iya da alwalan nan kwa ko dai ta warware to yayi sallah ko gaya ba to kun gani wasu sun ce bai yi ba shi ko yayi ne yayi ne menene yake sa shi menene yake da na isli alwala menene kokontan rishin alwalai to ya bar shi kokontan iya da alwala shi ne ce muku fahimtar shi sai an lura da kyau eh ko kana sallah ita alwala annabi yace in shedan yakan zo ma dayan ku he taba addubu rashin yana sallah sai ji zumut sai yace ya kare ko alwalashi ta kare ko yayi wani abu sai annabi yace to ƙarya yace shedan ne kanka yanke sallar wannan sai in kaji tsami ko kaji iska ta huta to wannan ne alwalaka ta kare amma kawai haka ne dan kaji motsi a bayanka baka yanke alwalashi shedan ne ƙarya yake to irin wannan ne abin da yake duba zakai islin abun menene kokontan daga baya zo to sai ka yadda kokontan ka koma islin islin kenan ina da alwala kokontan nan ina da ko ban ni da ne to sai in yadda shi da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka saboda bai tabbata ba rishin alwalai inda ya tabbata naji tsami ko naji iska ko na tabbatar da shi to wannan alwala ta warware amma kokonto ne da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka an fahimce shi da kyau ko wannan shine hadisi na 11 wallahu ta'ala a'lam alhadisi sani 10 hadisi na 12 an abi hurairata an samu daga abi huraira radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace min husni islamil mar'i yana daga cikin kyautatawar musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi ya bar abin da bai shahe shi ba hadisun hasanun hadisi ne mai kyau rawahu turmuzi ya rawaito shi wa gairuhu haka za da wannan turmuzi haka nan aka rawaito shi wannan shine kashin bakin ku duba sharhin ana bi hurairah ta an samu daga abi hurairah abi hurairah mun huce sunan shi abdurrahman bin sahar ad-dausi radiyallahu anhu yarra Allah tabbata a gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace min husni islamil mar'i yana daga kyautatawa musuluncin mutum in kana so ka kyautata musuluncinka tarkuhu ma la ya'nihi ya bar abin da bai shahe shi ba ya bar abin da bai shahe shi ba to anan kada mutum yayi zaton ko menene in ba a sa ka ba dole in kana son kyautata musuluncinka ka bar shi a'a idan abin ya shahi na addini ne saboda kai ɗaya ne daga cikin masu addinin to abin ya shahe ka idan abin ya shahi na gari ne saboda kai ɗaya ne mazamna wannan garin to abin ya shahe ka ku gane yanda bayanin yake kakka ce kawai mutane ne wasu suna wata mas'ala ai fatawa ce suke suna tattauna su biyu tsakanin su sai ka zo kana ji suka kyale suka ce min musulmi islamul mari tarka wa malayani a'a musulunci ne suke tattaunawa kuma kai musulmi ne to wannan abin ya shahe ka ko kuma bayani ne ake na gari a gari nan a wannan unguwa sace sace ya yi yawa an yi kaza ya kamata a dau mataki yara kaza kaza ka zo ana tattauna wannan sai ka ce a amin musulmi islamul mari tarka wa malayani kai kuma dan garin ne abin ya shahe ka ya shahe ka dole ka tsaya a cikin shi wannan abubuwan guda biyu banda su abin in kai na addini ne kai mai addinin ne in abin na gari ne na jama'a ne kai dan garin ne cikin jama'an ne abin da ake nihi da wannan hadisi kwatsam kamar misali yanda Hausawa suke cewa karab shiga gora cikin miya malami da raban giya sun so giya su suna sha suka raba suka yi zalunci wannan ya dauki kwalba biyu wannan ya dauki daya wannan ya dauki rabi sai kai ka zo ka ce ku tsaya raba muku daidai to ai bai yi ba to irin wannan ko kuma mutum ya ja wani za su yi shawara wannan zance ne na sirrin sai kai ka zo ka tsaya kaga wannan kai da kanka san bai yi ba tarkuhu ma la ya'nihi kenan ya bar abin da bai shahe shi ba wannan shine hadisi na 12 wallahu ta'ala a'lam al hadisi salis ashara hadisi na 13 an abi hamzata an samu daga baban hamza anas bin malik shine anas dan malik radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم مأيكين الله صلى الله عليه وسلم شيني أن أيكين مأيك الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دقا قرن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياج لا يؤمن أحدكم إيمان أيان كبياتك حتى يحب لأخيه حسيا سوغة أنقوانشي ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so ga karan kanshi rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi an fahimta da kyau ko sharhin hadisin an abi hamza an samu daga baban hamza anas bin malik anas dan malik anas dan malik shine baban imam malik kuma dan shi imam malik sunan shi malik bin anas bin malik kakan shi ma sunan shi malik kuma baban nashi shine yama annabi khidma kusan shekara 10 yace annabi bai taba ce mini ba uffan bai taba mini hada ba akan abinda ya kamata in yi ban yi ba ko abinda nayi bai kamata ba in yi yace annabi bai taba kyara ta ba ku duba fa ku duba kuma halin mu a yau da mu da ɗan aiki ko mata a gida da su da ɗan aiki ku duba iya irin walakancin da ake mata abu ɗaya ne kawai ka karantar da ita ta saka maida ta ga musulmi musulunci ka ɗora ta bisa sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine ake cewa baban Hamza Abi Hamza radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallama boyin annabi sallallahu alaihi wasallama shine dan aikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam dan aikin annabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kala lalle annabi ya ji ku duba ani aka ce ba a ce ba anna in an ce anna lalle annabi ani daga gurin annabi anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kale la yu'minu ahadukum ba ɗayan ku bai imani ba, a'a imanin ɗayan ku bai cika. Duk inda ko ga an kawo la yu'min, ana nihin cikai imani, ba kore imanin bane duka, ba kore shi bane, a'a la yu'minu ahadukum, dai imanin ɗayan ku bai cika, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sai ya so ma dan uwan shi abin da yake so a karan kanshi. Kuma wannan hadisi wannan daura da ta huce mun zo kan irin ake wanda suke dora hukunci ba a gurin su ba. Wani yake bani misali a cikin malaman, yace jiya ko shekaran jiya yawa don lokaci dai, yace wani dan uwan shi abokin shi sai ya ga salula a hannun shi, sai yace wannan salula ta ka mai kyau ce ba ni ita, sai yace a bana baka ba, sai yace mai la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. To kun ga ba a gurin shi bane wannan, to kenan kawai duk abin da kace in baka sai in baka shi kenan, yu'minu ahadukum ba a gurin shi bane ba, shi dai ka so ma dan uwanka abu na alkhairi yanda kake son abu na alkhairi a kanka, ka so ma dan ka kima dan uwanka abu na sharri yanda kake kin abu na sharri a kanka. An fahimta da kyau ko? Rawahu Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim suka rawaito shi, wallahu ta'ala a'lam. Alhadithu Rabi'u Ashara, hadisi na 14, an ibn Mas'ud, an samo daga dan Mas'ud radiyallahu anhu, yarda Allah ta tabbata a gare shi, kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yahillu damu imri'in muslimin, bi halitta ba a zubda jinin mutum musulmi, illa bi ihda 30, sai yayi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku, at-tayyibu zani, bazawari mazinaci, wa nafsu bin nafs, da rai da rai wanda ya kashe a kashe shi, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a, duka ɗaya ne ai uku aka ci, da wanda ya bar addinin shi shine ya rabu da jama'a. Rawahu Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan kenan sharhin shi. An ibn Mas'ud, an samu daga dan Mas'ud, wane ne dan Mas'ud? Aha, kun fara zama malaman hadisi kenan. Yana daga cikin Abdullah ibn Mas'ud, yana daga cikin Abadila. An ibn Mas'ud, an samu daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu, yarda Allah tabbata a gare shi, kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yahillu damu imri'in muslim, bi halitta ba a zubda jinin mutum musulmi, haramun ne a zubda jinin mutum musulmi, illa bi ida 30, sai yayi abu daya daga cikin wannan ukun, duk wanda aka same shi yayi to sai a kashe shi a zubda jinin shi, ɗaya daga cikin ukun wannan. An lura da kyau ko? Abu na farko sai yace as-sayyibu zani, as-sayyib bazawari ko bazawara. Me ake cewa bazawari ko bazawara? Duk mutumin da ya taba yin aure ya rabu, bazawari ne. Mace idan ta taba yin aure ta rabu ta zama bazawara. Namiji in ya taba yin aure ko bai rabu ba, iya cikin sayyib. To zani in aka same shi yayi zina, shari'a aka tabbatar da shaida guda hudu, kuma dukkan shaidun wannan sun gansu kalmir wadi fil muqhilat, kamar dan tandun kulli a cikin tandun kulli, kowanne ya gani da idan shi to sai a kashe mutumin. Abu ɗaya kenan. Abu na biyu, an-nafsu bin nafs, wanda ya kashe a kashe shi, wannan kowa ya san shi, kowa san sharrin shi, wanda ya kashe mutum shari'ar shi a kashe shi shima da hukumce-hukumcen da suka biyo baya na yahiya in an yahe. Wa tariku lidinihi, ku duba tariku lidinihi kin wannan, wanda ya bar addinin shi ai ya kafirta ko ya yi ridda, to shine aka yi nukutatain, nukuta biyu sama da ƙasa don a fassara maka menene tariku lidinihi, sai aka ce al-mufariqu lil jama'a, shine wanda ya rabu da jama'a masu bin sunna, masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana nihin idan da aka ce wa tariku lidinihi, da wanda ya bar addinin shi, kuma kace al-fariqu lil jama'a, da wanda ya bar jama'a, kenan nawa ka zana? Ka zana hudu. shi kuma uku aka ce to wannan na kasan na karetin duka ɗaya ne wa tariqul dinihi al mufariqu lil jamaa da wanda ya bar addinin shi ya rabu da jama'a rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wallahu ta'ala a'lam al hadith al khamis ashara hadisi na 15 an abi hurairata an samo daga baban huraira abi huraira radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan aw liyasmut in zai magana ya fada alkhairi koko yayi shiru ya hiye mishi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira falyukrim jarahu ya girmama makwabcin shi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira falyukrim daifahu ya girmama bakon shi rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi to shi sharhi hadisi na 15 an abi hurairata an samo daga abi huraira mun san shi mi sunan shi abdurrahman ibn sahar ad-dausi radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi kun ga sai aka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan ku daga muka wuce anin nabi anin rasul daga gurin annabi to menene annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira musulmi na kirki falyaqul khairan aw liyasmut in zai yi fada ya fada alkhairi in ku ya san ba alkhairi bane zai fadi to yayi shiru sukutul fata khairun min kalamihi mutum yayi shiru shi yahiye mai daga maganar shi shine wani malami yake cewa shirin saurayi yayi da maganar shi in bai iya bambance tsakanin fi'ili da fa'ili ko bai iya kaza da kaza kuma idan ta kasafihu fala tujibu in wawa ya maka magana fala tujibu kanka amsa mai kyale shi kawai shiru min khair min ijabatihi sukutu shiru kin wannan yayi ka amsa mai saboda fa in kallamtahu farajta anhu in hal ka bashi amsa to ka yaye mai bakin cikin nashi amma kuma ha wa in tatrukuhu kamadan yamutu amma ka kyale shi sai dan haushi ya mutu can ya karata shi dai annabi ta yi mu idan ka san alkhairi ba zai hutu daga bakinka to kai shiru shi yahiye maka a wannan hadisi ya ci gaba da cewa mi falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcin shi makwabci kala kala ne akwai makwabci na gida gidanka da gidanku guri guda akwai makwabci na gona gonakanku guri guda akwai makwabci na zaman aji gurin karatu kuna zamna guri guda akwai makwabci na bulaguro kun shiga mota za ku yi bulaguro makwabci da makwabci kujera guda akwai makwabcinka mai haƙƙi uku makwabcinka musulmi dan uwanka akwai makwabcinka mai haƙƙi biyu makwabcinka musulmi wanda ba dan uwanka bane jini akwai makwabcinka mai haƙƙi daya shine makwabcinka kahuri iya da haƙƙin jiran makwabta suna da muhimmanci kada ka kuskura ka cuta musu ka dinga ka sa diyanka suna cuta musu ko suna zuba musu ƙasa a kohol gida kazanta a kohol gida ko kana yin abubuwan da yana suna cutuwa annabi yace jibril bai gushe ba iya mini galgadi akan makwabtaka har sai da naji tsoron kadda kamun shari'a ta ida sabkowa a ce kai makwabci iya gadan makwabci saboda muhimmancin abin da ke tsakanin makwabci da makwabci ya ci gaba da cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu duk wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira ya girmama bakon shi bako in yazo ma ka girmama shi ka bashi masarki ka bashi abinci makwabta bakontaka kwana uku ci wanda aka dora maka in ya wuce kwana uku wannan in ka mai saraka ce in ka ga dama in baka ga dama ba sai ka gwada mai hanyar kasuwa yaje ya tema eh kuma ku lura da kyau da mutanenmu na karkara da suke kawo gari baki in za su zo gari sai su dauko wani dan zigegen su kawo ma mutum wanda ake ce ma garawa ko su kawo ma in sun tashi dan ka girmama su sai ka ba su abin da yake kudin wannan abin da suka kawo maka haka shari'a take in ka san bakka da abin da zaka ba su wanda yake wannan to bai dame kayan shi dan kauye ne ya zo ya dauko iccen shi haka ma yayi 300 ya kawo maka ya ganka zai tashi sai ka nemi motar jika ka bashi baka yi ba baka girmama shi ba alal aqall ka bashi daidai kudin iccen shi haka ake so ya samu shi kuma shari'a ta bashi yace to a mai ko wannan abun ya je ya saida ya samu abin da zai koma shari'a ta bashi haka ne ya amshi abin shi duk ko in ko baka iyawa to kakka sabke shi ma kakka karbe shi kwata kwata wannan shari'a ce ta fadi haka nan an fahimta da kyau ko shine na ukun shine na karece rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wannan shine hadisi na 15 wallahu ta'ala a'lam alhadisu 16 hadisi na 16 an abi hurairata an samo daga abi huraira radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi anna rajulan lalle wani mutum ja'alin anna rajulan qala lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ausini annabi imini galgadi qala la tagdab yace kada kai hushi faraddada miraran sai ya konkoma magana na cewa kada ausini kamuni galgadin qala la tagdab yace kada kai hushi rawahu bukhari ya rawaito shi kun ga hadisin kenan dan guntur dan gajere ne amma ku tsaku sharhin shi hadisi na 16 an abi huraira an samo daga abi huraira shine abdurrahman bin sakhar ad-dawsi radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi anna rajulan wani mutum wani namiji qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mai ya rasulullah ausini yace annabi imini galgadi to annabi Allah ya arzuta shi da wasu abubuwa da ake ce ma jizal lafaz ma akasaratul maani el magana el kankannuwa wanda ta kumshi ma'anoni diyawa yanzu misali in mutum yace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya Allah ka bamu a duniya abubuwa kyawawa a lahira ka bamu abubuwa kyawawa ka kiyace mu da azabul wuta wace irin addu'a ce bai yi ba komi ka tambaya a duniya abu mai kyau a lahira abu mai kyau kal asa ka wuta wani balarabin kawai yazo yace ma annabi ni ma'ana la afahamu dandanatika wala dandanata abubakar ni ban da gane wannan gungunin naka da gungunin abubakar da kuke tayi in kun tashi addu'a kuyi tayi yace ni ban gane wani me kuke fadi sai annabi yace kai mi kake cewa yace ni ta nake kawai Allah ka ne san ta ni daga wuta ka sani aljanna na ida addu'a sai annabi yace haula hanu dandin ke wayan wannan ne muke gungunin to Allah ya ba annabi kalma alka dan mai ma'ana da yawa shi mutunan da yazo yace ya rasulullah ausini ya ma'aikin Allah imini galgadi annabi sai yace mai la takada kada kai hushi sai annabi ya ci gaba da harkar shi to da aka jima sai shi annabi shi mutumin shi yake ko annabin ya manta da shi ko kuma da sauran magana ba a ira ba sai ya sake wani faraddada miraran sai ya sake kokkuma magana ya rasulullah ausini ya annabi kamuni galgadi kala la takada Allah annabi yace mai kada kai hushi shikenan galgadin la tagdab kada kai hushi to a wannan maganar la tagdab malaman hadisi sun fassara ta da fassara biyu fassara ta farko annabi yana nihin yace mai la tagdab ka siffanta da siffofi na gari hushin sai ya zo maka dole shin mutum yana iya zama bai ba hushi kuma annabi ya ce la tagdab shi ko mutum bai iya zama bai ba hushi annabin Allah yayi hushi annabi Musa ko da ya dauko at-taura ya dauko allunan da yazo ya isko ana bautar gumki ana bautar wannan dan maragen har ya zubda allunan har wani ya kalle ya kama ya ci kurkuri Haruna ko Allah bai ce daga baya falamma sakata an musal gadab lokacin da Musa hushin ya huce yayi hushin dai amma dai yayi ko da ya huce akhad al alwa sai zo ya tattara ya dauko alina annabin Allah yayi hushi kai bai wa ka ce baka iya ba hushi shi yasa malaman hadisi suka fassara biyu ta farko ana nihin kasuffanta da suffofi na gari su wane ne suffofi na gari wal kazimin al gaiza wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin kazimin al gaiz masu hade hushi duk abinda aka maka hade annabi yace inna masabar fi sadmatil ula hushi hakuri iya bugu na horku dan shi haushi kamar dan garwashi ne za a dora maka shi a bisa zuciya a lokacin kuma ka yamutse zuciya kai hakuri shine zaka samu ladan ba sai ka yi da fadace-fadacen ka ba ka yi zage-zagen ka ka hadi iya abinda kake so kuma ka zo ka ce ka yi hakuri yanda matan nan ta yi akan kabarin danta tana kuka rasulullah ya huce ta bayan ta yake cewa ki yi hakuri tace ilaika anni ka kyale ni baka san ba abinda ya same ni sai da ya huce suka ce mata manzan Allah ne fa ciwat sai ta tashi ta iske shi annabi nayi hakurin sai mai take a ce kl aljannati yace inna masabar fi sadmatil ula hakuri yana bugo na farko lokacin da zuciya taka ta kone sai kai hakuri ka bari ba dan kowa ba dan Allah wal kazimin al gaiza wal afin anin nas masu yahe ma mutane bancin kai hakurin kuma ka yahe wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wannan ita ce fassara ta farko ta hadisin fassara ta biyu kuma malaman hadisi suka ce a'a annabi yana nihin ya ce mai ne kada ka kuskura ka zartar da hukunci duk lokacin da kake cikin hushi sai ka dauki sabubba waɗanda suke sabke hushi kun ji fassara ta biyu da yawa sun zartar da hukunci imma a ma'aikata imma a gidansu imma tare da iyalin shi lokacin da yayi hushi kaga mutum yayi hushi ya saki matar shi so uku sai ya huce kuma ya dinga nadama ya dinga bin malamai ya je gurin wannan malami saki uku a kalma guda haka a saki uku ne sai ya tafi shi sai ya je gurin wani saki uku a kalma guda malam ni nayi hushi ne Allah ce mai a zamanin annabi ya ce yawwa ne ma yake ya gyara to me ya kame wannan problem din duka ya zartar da hukunci lokacin da yake cikin hushi duk abinda aka ma kana cikin hushi kada ka dauki hukunci abinda za ka yi kawai ka dauki siffofi wanda suke sabke hushi in a tsaye kake ka zamna in ka sauye yanayin da kake kuma ka karanta qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kai ta ta'awuziya a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai Allah ya sabke maka hushin salatin annabi allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad a yawaita shi salatin annabi ne allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad idan ka san falalar da suke tare da hadisi ingantacce da ya zo a kan shi to kullun ka dinga ma annabi salati bai yiwuwa ka zubda na bid'a kuma ka ki daukan na sunna ka zamna haka nan kawai kai ba ka can ba ga nan ba hadisai jewa sun zo akan salatin annabi akan istighfari kana yi me wa yake ma annabi salati dubu a kullun ka san yi ma annabi salati dubu a kullun ko darajar da za ta kai ka da yawan salatin annabi an tambayi annabi waye kusa da kai ranar kiyama yace duk wanda ya yi su salati a gare ni sannan kuma salatul ibrahimiya shi tilas ne a cikin sallah allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad komi kai ta yi ballantana ma rajuma'a da aka ce rajuma'a ku yawaita salatin annabi allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad yanzu muka fara bayani lacca ce mai zaman kanta ga wanda yake yin salatin annabi ya gani insha Allah malaman naku Usman Ibrahim a samu wata rana su muku lacca akan salatin annabi da darajar da kake samu Allah ya gafarta ma zunubinka duk wani bakin cikin da ya kulle ma zuciye ka Allah ya hudda ma shi da irin martaba da zaka samu kawai kana salatin annabi allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad kada ka zartar da hukunci a bisa hushi kuma ka siffanta da siffofi na gari su ne fassarar wannan hadisi la tagadab rawahu bukhari wallahu ta'ala a'lam.